yanzu haka dai matakan da gwamnatin jihar Lagos ta dauka tare da cibiyar NCDC mai yaki da cutar corona a Najeriya na shiga gida-gida tare da yin gwaji akan al'umma ya taimaka wajen ƙara yawan masu dauke da wannan cuta a Najeriya. Rahoton na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa a karon farko an samu mutane 86 masu dauke da wannan cuta a rana daya a Najeriya. Jihar Lagos an samu mutane 70, inda birnin Abuja aka samu mutane 7, sai Katsina 3, Akwa Ibom guda 3, sai jihohin Jigawa, Bauchi da Borno aka samu mutum daya. Jihohin Jigawa da Borno dai su ne sabbin jihohi da aka samu na masu dauke da wannan cuta. Kididdiga gaba daya da cibiyar ta fitar yanzu ya nuna akwai mutane 627 ba aka tabbatar sun kamu da cutar ta coronavirus, bayan 170 da aka sallama, sai kuma 21 da suka rasa rayukansu. Yanzu dai jihar Lagos da tafi kowace jiha yau ba su dauke da wannan cuta ta coronavirus ta dauki matakan kafa cibiyoyin yin gwaji a danan komai 20 dake jihar. Rahotanni da baya-bayan nan ma kamar da commissioner lafiya a jihar Professor Akin Abayomi ya fitar da nuni da cewa danan komai 3 ne daga cikin 20 da har yanzu ba a samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ba. Karanan hukumomin kuwa sun hada da Ajeromi, Ifilodun da Epe da kuma karamar hukumar Ojo. Karanan hukumomin da aka fi samu masu dauke da wannan cuta dai kamar da commissioner lafiya Professor Abayomi ya bayani sun hada da karamar hukumar Mainland, sai kuma Eti Osa, sannan kuma sai karamar hukumar Ikeja dake zama babban birnin jihar ta Lagos. Kawai yanzu cibiyar NCDC ta bada shawara ga 'yan Najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama, lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma. Jihohin kasar da dama sun dauki matakin rufe al'ummominsu a gidaje domin dakile bazuwar cutar. Ma'aikata kama daga 'yan jaridu da likitoci da sauran ma'aikata na fuskantar hatsari dangane da mu'amala da suke yi walau dai da masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka yi mu'amala da masu wannan cuta. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.